ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونجيني درس من التسئين دهدو لتافن الأدب المفرد مع الإمام البخاري من رسوة هجرة دريبيو ده همسن رشيدة في قلو دبودة دريبية ده تمانين ده أكودة سبشيجي. منا مسا الدعاء الله سبحانه وتعالى يمسا ده قرى ده عمى داميكو كارن كارن ده حديثي دريبيو ده ستين ده بيو زوا حديثي نانا دريبيو ده سبعين إن شاء الله تعالى. Darasin yana dauke da bayani akan muhimmancin tsanaki a cikin al'amura. Al-Imam al-Bukhari ya ce babu rifqi shine babi na 217. Wato babin da ke bayani akan tsanaki, abinda ake nufi da ar-rifqu linul janibi wa latafatul fi'li. Latafatul fi'li mutum ya rika aiki daki-daki, ya bi al'amura daga ƙasa zuwa sama babu ganda. Da larabci shi ake kira ar-rifqu, haka ya zo a tahzibul lugha a mujallar na uku shafi 212, haka ma maqayisul lugha a mujallar na biyu shafi 244, da lisanul arab a mujallar na shida shafi 196. Huwa al-yusru fil umur, idan aka ce ar-rifqu ana nufin bin al-amura a cikin sauki, was-suhula fi tawassul ilayha, a rika bin mataki mataki har dai a cimma bukata. Wato kada a yi tsallake, a rika bin al-amura a mataki mataki har dai a kai ga inda ake nufa. Wannan yana cikin al-furuqul lugha na al-Imam al-Askari shafi 259. Al-Imam al-Munawi cikin Faidul Qadir yana juz'i na biyu shafi 287 ya fassara kalmar ar-rifqu da cewa linul janibi bil qawli wal fi'l, tsanaki ya shafi rayuwar mutum gaba daya. Ana son a samu tsanaki ta maganar mutum, kuma ana so a samu tsanaki ta aikin mutum. Me yake nufi da tsanaki? Shine al-akhdhu bil ashal, ka rika daukan abin da ya zama kadan kafin ka kai ga mai yawa, hatta ta wajen kare kanka. Ba a son ka dauki mataki mafi tsanani. Idan mutum zai kare kansa daga wani maki, ya fara daukan mataki na ƙasa kafin a kai ga mataki na sama. Ana cewa wadafu bil akhaffi, idan zaka kare kanka to ka dauki mataki na ƙasa kafin na sama. Wannan dalilin yasa don mutum barawo ya shigo gidansa baya nuna yana da damar ya kashe wannan barawo, dole sai an yi la'akari da matsalar ta ar-rifqu, shin mai barawan ya taho sata ne ko ya zo da makami? Idan sata ce ta yunwa ta kawo shi, ba mamaki inda za ka nade hannun riga da za ka iya maganinsa. Kaga ba sai an kai ga ɗaukar bindiga ba kenan ko? Ko kuma inda za ka ɗauki sanda za ka kore shi, ya zama to abin da ya kawo shi bai zo da makami ba, sai ka ɗauki makami ka kashe shi. To a nan malamai suna magana cewa laifinka yana iya fin nashi, saboda ka tsallake matakin da shari'a ta zo da shi. Wannan mataki shi ne na ar-rifqu, bi ma'ana ad-daf'u bil akhaff, ko ka koda kare kanka za ka yi, ka ɗauki matakin da ya zama to mafi ƙasa kafin ka kai ga mafi sama. Don haka yasa har ma ake samun karin magana na Larabci, ar-rifqu fil umuri kal misk fil uturi, wato bin tsanaki cikin al'amura kamar almiski ne a cikin turare. Wanda ya bi hanya ta tsanaki yana iya cimma bukatarsa, haka ma wanda ya bi hanya ta garaje yana iya cimma bukatarsa. Amma idan ka dubi mutane guda biyu din nan, wanda ya bi hanya ta tsanaki da kadan da kadan har ya cimma bukatarsa, za ka samu al'amarinsa ya fi albarka akan wanda ya yi garaje ya cimma bukatarsa. Don haka yasa yana da muhimmanci a rayuwa gaba ɗayansa. Imam al-Bukhari ya yi babi musamman a kan shi, ya kawo hadisi na 462. Haddathana Abdul Aziz bin Abdullah al-Uwaisi qala haddathana Ibrahim bin Sa'ad, shine Ibrahim bin sahibi Rasulullah, Abdurrahman bin Auf, wannan jikan Abdurrahman bin Auf shine Ibrahim bin Sa'ad bin Abdurrahman bin Auf, an ibn Shihab, ya karbo hadisin daga Muhammad bin Muslim al-Zuhri, shine al-Imam ibn Shihab, shi kuma ya karbo hadisin wurin Urwatu bin Zubair, yaron Zubair bin al-Awwam, kadin Abdullah bin Zubair, an Aisha ta zaujin Nabi sallallahu alaihi wa sallam, ya karbo hadisin wurin wato innassa, kanwar mahaifiyarsa ita ce Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Aisha ta bada labari abinda zai gwada maka cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bi mataki na tsanaki cikin al'amuransa. Da kala rahatun min al-yahud, wasu jama'a na Yahudawa sun shigo gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Malamai suna cewa ar-rahatu adadun yajma'u min 3 ila 10, idan jama'a daga mutum 3 zuwa 10, da larabci ana kiransu ar-rahatu, amma wasu na cewa min 7 ila 10, daga 7 ne zuwa 10, amma daga 3 zuwa 7 ana kiransu nafarun, nafarun min al-jinni. Nafar shine daga mutum 3 zuwa mutum 7, daga 7 zuwa 10 sai a ce musu ar-rahatu. Da nafarun da ar-rahatu duk da yana nuna cewa jama'a ne waɗanda da yawa, amma ba su wuce mutum 10 ba, suka shigo ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Faqalu, sai suka ce assalamu alaikum, mutuwa ta tabbata a kanku. Assalamu ba assalamu ba, menene assalamu? Ma'anahu al-mautu, mutuwa ta tabbata a kanku. Akwai hadisin al-Imam Muslim wanda ya fassara kalmar assamu daga bakin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, yana sahihu Muslim, babu tadawi bil habbati sauda, hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yarda, annahu sami'a Rasulullah yaqul, manzon Allah yana cewa, yana magana game da habbatu sauda, yace inna fil habbati sauda shifaa'un min kulli da'in illa sama. Habbatu sauda'i, ana samun waraka tattare da wannan kwayar, kwayar habbatu sauda, ana samun waraka daga kowace cuta, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace illa sama, wasamu al-mautu. Kaga an samu fasara. Saboda haka kalma ta assamu ma'anar ta mutuwa. Yahudawa wannan da suka shigo gida Annabi sallallahu alaihi wasallam, abin gaisuwar da suka yi wa Annabi kenan, qalat Aisha, sai Aisha ta ce fa fahimtuha, ni na fahimta, saboda mutum yana iya nade harshen sa, maimakon ya ce assalamu alaikum sai ya ce assalamu alaikum, assalamu alaikum sai ka ɗauka ai lamun ɗin ya faɗe shi a ɓoye ne, kuma lamun ɗin shi ya bambanta ma'anar kalmomi biyu ɗin nan. Assalamu assalamu, assalamu amincin Allah, assalamu mutuwa, amincin Allah ya tabbata gare ku, can kuma mutuwa ta tabbata gare ku. Lamun ɗin shi ya bambanta su. Aisha ta ce na fahimta, fakultu ni ma sai na ce alaikumus samu wal la'natu, mutuwa ta tabbata a kanku da kuma tsinuwar Allah. Kaga ta yi ƙari. Kalat Aisha ta ce faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya ce mahlan, tafi a hankali ya Aisha, shi ne mahlan, idan ya taho al-mahalu bilfatha yanzu zo bitahari shi ne at-tu'adatu wa tabaqqu, abi a tsanaki abi a hankali Aisha, ki a hankali fa a son garaje. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah yuhibbu ar-rifqa fil amri kulli, lalle Allah madaukake yana son tsanaki cikin al'amura baki dayansa. Wannan hadisin ya tabbatar rayuwar dan adam gabaɗaya tana buƙatar komai zai yi a samu tsanaki, saboda cewar annabi sallallahu alaihi wasallam fil amri kulli, cikin al'amari gaba ɗayansa Allah yana son a samu tsanaki, ba a son garaje, ba a son tsanantawa, a samu sauki. Fakultu ni kuma sai na ce ya rasulullah awalam tasma'a ma qalu, shin baka ji abin da suka faɗa ba ne? Kaga tana ga kamar wato ita dai ba ta yi laifi ba. Sai manzon Allah ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم, yace ai na ce musu wa alaikum kuma haka, na ce kuma haka. Kaga an dauki mataki mafi sauki, bai kai ga dauki sanda ba, saboda mutum ya shigo gidanka ya ma mummunan addu'a, ka dau sanda zaka fa Allah, mutuwa ta tabbata gare ku kuma haka. Kaga ka rama magana yayi kai ma magana ta maida. Mun karanta wannan hadisi a a baya hadisin 311, amma ya taho min tariki Abdul Wahhab bin Abdul Majid al-Saqafi, bai taho ta hanyar da al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin anan ba. An Ayyub as-Sikhtiyani bin Abi Tamima an Abdullah bin Abi Mulaika an Aisha, wancan hadisin haka yazo, radiyallahu anha, anna yahudan atawu an-nabiyya, yahudawa suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam, fa qalu, suka ce assalamu alaikum, mutuwa ta tabbata gare ku. Fa qalat Aisha, sai Aisha ta ce wa alaikum kuma haka, wa la'anakumullah wa ghadiba Allahu alaikum, kuma Allah ya la'ance ku, kuma Allah ya fushi da ku. Qala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mahlan ya Aisha, alayki birrifqi wa iyyaki wal unf wal fuhsha. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ke Aisha, ki riko da bin tsanaki, wato abi abu cikin sauki, ki kiyaye tsanantawa, da kuma wato bakar magana shine al fuhsha. Qala, sai tace awalam tasma'a ma qalu, baka ji abin da suka faɗa ba? Qala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace awalam tasma'i ma qultu, ke ma baki ji abin da ni na faɗa ba? Radattu alaihim, na mayar musu, na ce wa alaikum, abinda zaki lura, fa yustajabu li fihim, ni Allah zai amshi abinda na faɗa a kansu, wala yustajabu lahum fi yasu, ko Allah ba zai amshi abinda suka faɗa a kaina ba. Saboda haka wannan addu'ar da ne kadai ta ishe su bala'i a rayuwarsu, ba sai an kawo magana mai tsanani ba. وانا حديث ينا صحيح البخاري كتاب الدعوات باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا, ينا صحيح مسلم كتاب السلام باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام. كما الإمام البخاري يرويته حديثا كتاب الأدب حريانزو, ينا كتاب الدعوات, ينا كتاب الأدب, باب الرفق في الأمر كله. كذا أنا يتي باب الرفق, amma sahihul bukhari yayi babi musamma akan wannan hadisin, babur rifqi fil amri kullihi, ana son a samu wato bin tsanaki cikin al'amura gaba ɗayansa. Ya kawo hadisin 6024. kuma yana babi na uku shine lam yakunin nabiyyu fahishan wala mutafahishan. Haka nan hadisin yana kitabu istitabatin murtaddin wal mu'anidin babu idza arabat zimmiyyu wa ghayruhu bi sabbin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Anan yana cewa ya Aisha innallaha rafiqun, wancan riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ke Aisha lalle Allah mai yin wato tsanaki ne cikin halittarsa, Allah yana yin tsanaki cikin halittarsa, don haka yasa ar-rafiq yana cikin sunayen Allah subhanahu wataala. Me yake nufi da ar-rafiqu? Mai yin tsanaki cikin al'amuransa. Allah subhanahu wataala mai yin tsanaki ne cikin al'amuransa, inji annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisi muttafaqun alayhi. Sai yace yuhibbur rifqa fil amri kullihi, kuma Allah yana son a samu tsanaki cikin al'amura baki dayansu. Don haka yasa ar-rafiqu tabbas yana cikin sunayen Allah subhanahu wataala. In ka duba litafin Ibn Usaymin wanda ya rubuta akan sunayen Allah al-qawaidul muslah yana shafi na goma, haka ma majmu'u fatawa wa rasailihi a mujallar na hudu shafi na 230. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah mai yin tsanaki ne cikin halittarsa, kuma in ka duba haka zaka gani. Idan aka haifi jinjiri, jinjirin yana tafowa bakinsa ba hakuri saboda bai da bukatarsa a lokacin, ko ba za a bashi hakurin ba sai zuwa wani lokaci, sai Allah ya bashi guda hudu, biyu sama biyu kasa, baya bukatan tauna komi saboda ka ba a bashi tura mai ko baya bukatan karya wani abu bare a bashi fika, baya bukatar gatsa. Me zatanka da Allah ya bashi hakoran gaba ɗaya ranar haihuwarsa da mahaifiyarsa ta wahala? So Allah yana bin abun mataki mataki yanda kuma ya dace, shine ar-rafiqu. Allah mai yin tsanaki ne cikin halittarsa, saboda haka ba zai gama ba ma yaron nan hakora ba sai halittar yaron ta kai tana bukatar hakora. Don haka duk halittar Allah da hikima a cikinta, da zaran ka saka ta a tunaninka ka sani hakan ya dace, to haka tsarin Allah subhanahu wataala yake, babu garaje. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yuhibbur rifqa fil amri kullihi, kamar yanda Allah subhanahu wataala ya zama yana bin tsanaki, wato yana tsanaki cikin halittarsa, to haka Allah yake so dan adam ya zamanto yana bin tsanaki cikin al'amuransa. Ba a son kai tsallake, ba a son kai garaje, duk wani abu. Shi yasa aka ce fil amri kullihi, al'amuranka gaba daya. Kuma wanda in ka duba zaka ga da zaran mutun ya saba wannan ka'ida to za a shiga wahala. Akwai Jabir hadisin da ya rawaito na wannan labarin, don waɗannan hadisai da muka karanta duka riwayoyin Aisha ne, Allah ya kara mata yarda. Akwai riwayar da Jabir bin Abdullah shi kuma ya bayar, yace sallama nasun min yahudin ala rasulillah, wasu mutane daga cikin yahudawa suka yi sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, suka ce assalamu alayka ya abul qasim, mutuwa ta tabbata gare ka ya kai baban al-qasim. Faqala, sai manzon Allah yace wa alaikum, kuma haka. Faqalat aisha, sai aisha tace wa gabibat, kuma ta fusata a lokacin ta faɗa abin da za ta faɗa. Alam tasma' ma qalu, baka ji abin da suka faɗa bane ya rasulullah? Qala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace bala, naji. Qad sami'tu, naji abin da suka faɗa. Faradattu alaihim, kuma na mayar musu. Wa inna nujabu alaihim, mu musulmai Allah yana amsa mana addu'a akan yahud. Wala yujabuna alaina, su ku yahudawa Allah bai amsa musu addu'a akan mu. Kaga wannan ya zama albarka ga al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan lafazi. Wato wancan hadisi na Aisha ya nuna cewar Allah zai amshi addu'ar annabi ne kadai akan yahudu, amma wannan hadisin na Jabir ya nuna cewa mu musulmai gaba ɗaya idan muka yi addu'a kan kafirai Allah yana karba, su kuwa kafirai in sun yi addu'a akan mu Allah bai karba, Allah ba zai karba ba. Akwai hadisin a cikin al-Musnadul Imam Ahmad yanda ya dawo a wannan babi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mah, lokacin da Aisha ta fara magana sai manzon Allah ya ce mah, wato kamar da Hausa ne ya ce kai kai kai, shine larabci a ce mah, inna allaha la yuhibbul fuhsha wala tafahusha, Allah baya san alfasha, kuma Allah bai san mutum yayi alfashan da gangan shine at-tafahush, yani at-takalluf fi sabbin nasi wa ta'ammuduhu. Qalu qawlan, magana kawai suka fada Aisha, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ka duba saukin halin manzon Allah, an taho har gida aka gaya mar bakar magana, amma bai sa ya rama da abin da ya wuce magana ba. Magana kadai suka fada, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Faradadnahu alaihim, sai muka mayar musu muma da magana, ashe fadar baki bai kamata ta kai ga hannu ba. Falam yadurna shay'un, sannan kuma ba abin da ya cutar da mu, iyaka sun faɗi magana kuma ta wuce. Amma mu abin da muka faɗa musu fa, sai manzon Allah ya ce walazimuhum ila yawmil qiyama, ba mutuwa suka ce kanmu ba. To addu'an da nayin nan ta tabbata akan yahudu har tashin kiyama. Wallahi shi yasa kaga yahudu ba su zaman lafiya, saboda addu'ar manzon Allah akan su. Addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam tana kansu. Manzon Allah ya ce babu ranar karewa har kiyama. Kuma in ka dubi tarihin yahudawa haka zaka gani, zaka ga akwai abin da ake ce masa anti-semitism, wanda kiyayyar yahudawa ta shahi duniyar gaba dayanta. Zaka samu Amurka ne, Turai ne, duk inda ka je sai ka samu akwai makiyan yahudu, ba ma musulmi ba, makiyansu waɗanda suke neman su kashe haka kurun, saboda tsaban kin jini, saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya la'ance su. Kuma manzon Allah ya addu'a ta halaka akan su. A riwayar ta na silsilatu sahiha, hadisi na 137, akwai hadisin Ibn Khuzaima, shi ma ya bada labarin abin da ya faru din nan a gida Annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisin 574. Hadisin Ibn Khuzaima, Aisha Allah ya kara mata yarda, tace da kala yahudiyun, yanda suka zo gida Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shigowa suka yi gaba ɗayan su, da yahudiyya na farko ya shigo. Fa kala, sai ya ce assalamu alayka ya Muhammad, mutuwa ta tabbata gare ka ya kai Muhammadu. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa alayka, kai ma haka. Fa kalat Aisha, Aisha ta ce fa fahimtu an atakallam, na fahimta, fa hamamtu an atakallama, na yi yunkurin in yi magana. Fa alimtu karahiyatan nabi, amma na san annabi baya so. Ashe ta riga ta san Annabi sallallahu alaihi wasallam bai son tsanani, wanda ya nuna ba daga lokacin ta gane ba, manzon Allah bai son tsanani. To ta so ta rama, amma sai ta hadiye. Fa sakattu, sai nayi shiru. Summa dakala akhar, sai daya kuma ya shigo. Assalamu alayka ya Muhammad, mutuwa ta tabbata gare ka ya Muhammad. Manzon Allah ya ce alayka, kai ma haka. Fa hamamtu an atakallam, to a lokacin da zuciyata ta yunkura sosai, abin ya nemi wato in gagara hade shi, amma na tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai so abin da zan faɗa ba. Fa alimtu karahiyatan Nabi sallallahu alaihi wasallam li zalik, sai na hade. To amma kuma sai na uku ya shigo. Fa kana shi ma yace assalamu alayka ya Muhammad, mutuwa ta tabbata gare ka ya kai Muhammad. Falam asbir, nan kan ban iya hakuri ban, ji Aisha. Sai na ce wa alayka samu wa ghadabullahi wa la'natuhu, kai ma mutuwa ta tabbata gare ka da fushin Allah da tsinuwarsa. Ikhwanal qiradati wal khanazir, yan uwan birai da aladu, ji Aisha. Wato in kana ganin kamar kana da tsananin son addini, ashe wasu sun riga mu. Tana cewa atuhayyuna rasulullahi bima lam yuhayyihi Allah, yanzu kuna gaida manzon Allah da gaisuwar da Allah bai masa irinta ba. Faqala rasulullahi, sai manzon Allah ya ce inna Allah la yuhibbul fusha wala tafahush, duk da abin da kai kamar kokari ne wato na ganin ta kare Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma duk da haka shi kuma manzon Allah ya ce Allah bai san alfasha, ko bai san mutum yayi alfashan da gangan ya karfin hali yayi shi. Haba Aisha, qalu qawlan, magana suka fada. Faradadna alaihim, mun maida musu magana. Sannan sai ya mata bayani, innal yahuda qaumun husadun, yahudawa mutane ne masu hasada. Kuma haka ne shi ya hana su karban addinin musulunci, saboda manzon Allah ba yahudi bane. hasada ce kurun babu wani abin da zaka kara akai wanda Allah ya faɗa a cikin Alkur'ani dan Allah bai turo annabi cikin Yahudawa ba shi yasa ba su yadda da addinin musulunci ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma a karantar wanda nazo da shi wahum la yahsuduna ala shay'in babu wani abin da suke mana hasada a kansa kama yahsuduna ala salami wa ala amin kamar hasada da suke mana akan sallamar da muke tsakanin juna da kuma amin da muke idan ana sallah abu biyu din nan yana da mu saboda kowace addu'a ce kowace addu'a ce liman yace ghairul maghdubi alaihim waladdallin jama'a sun ce amin kaga addu'a ne ai wannan addu'ar azhar la asr magriba isha'i asbahi sau biyar ana ibada yahudawa suka ce kai waɗannan mutane ko makiya Allah ne ya kai Allah ya biya musu bukata ku yi ta cewa Allah ka mana Allah ka mana ba fashi shekara da shekaru suna hasada saboda komai laifinka in kana ce ma Allah tabaraka wa ta'ala da addu'a Allah zai gafarta maka saboda abinda Allah ke so kenan a nace a dage ana roƙonsa to komai yawan zunubin bawa Allah zai gafarta mishi sannan kuma sallamar da muke fa ita ma kaga addu'a ce baya ga waccan ta sallah ka fita ka hadu da wani assalamu alaikum wa alaikumus salam ka hadu da wani assalamu addu'a muke tai har mu dawo gida tana yiwa kai wannan addu'an a rana ta kai sau 20 wani ma sau 100 addu'a assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku idan Allah bai amshi wata ba zai amshi wata idan ku Allah ya amsa ka samu amincin sa mutun ya tsira duniya da kiyama to wannan abin yana damun yahuda saboda suna da tunani mai zurfi suna la'akari da karantarwar musulunci shi yasa kaga da yawa abubuwan da turawa suka dauka suka tsara kasashen duniya dokoki akai daga addinin musulunci sun cicciro ne saboda shi musuluncin ba su bukata shi amma alherin cikin sa bari su zakulo su zaro su tsara ka'idoji da shi Allah ya sa mu gane wannan isa ibnu hajar cikin sharhin wannan hadisin Fathul Bari mujallal na 11 sharhin 199 yace wa yustafadu minhu anna da'iya idha kana zaliman ala man da'a alayhi la yustajabu du'a'uhu wannan labari ya bamu wata fa'ida labarin nan ya karanta da mu wani abu wato shine idan kai addu'a akan wani kuma kai ne azzalimi to addu'ar banza kake Allah ba zai karba ba kamar yadda yahudawa suka yi addu'a akan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma su ne azzalimai kaga Allah ba zai karba ba to haka kai ma in ka roki Allah wai akan wani mutum kuma kai ne kai zalincin Allah ba zai karba ba sai ya karfafa da aya ta 14 ta suratul ra'd inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal kai addu'a ta kafirai bata zama face cikin bata shirme ne bata da tasiri hadisi na gaba حدثنا مسدد بن مصرحد الأسدي قال حدثنا أبو عوانة شين الوضاح بن عبد الله ليشكري عن الأعمش ذكروا حديث ولن سليمان بن مهران شين الإمام الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر يجي مزان الله يجي من يهرم الرفق duk wanda aka haramta masa bin tsanaki cikin al'amuransa ya huramul khaira to an haramta masa alheri gaba daya ya zama kai a rayuwarka babu bin baka da tsanaki komai naka a garaje baka bin shi mataki mataki to alheri gaba daya ka rasa na duniya da lahira inji manzon Allah wanda shi zai nuna ma kuskuren mutumin da yake son yayi arziki a dare daya kaga bai bi tsanakin ba kenan ko kamata yayi a ce in kana son ka samu dukiya ta kasuwanci to bi mataki na kasuwanci da duk wahalar da ake abi na kasuwanci ka bi kar ka bi yanke ai abin da ba a so din shine yanke duk mutumin da zai zama a rayuwarsa komai ya bi yanke yanda zai cimma bukata to wannan bai bi abin da ake kira ar-rifqu ba wato shine bai bi mataki na tsanaki yanda manzon Allah ya karantar da mu ba wannan hadisin yana sahihu muslim kitabul birri wassila yana babu fadlir rifqi akwai wani lafazi da al-imam muslim ya rawaito jarir bin abdullah al-bajali jarir ko na ce jabir na yi kuskure na an Jarir bin Abdullah al-Bajali akwai hadisin sa a Sahih Muslim wata riwayar da lafazi na biyu wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin lafazin yake cewa man hurima rifqa hurima al-khaira maimakon man yuhramu rifqa yuhramu al-khaira wato wanda aka haramta masa bin mataki na tsanaki to an haramta masa alkhairi na rayuwa gaba ɗayan sa akwai riwayar Jarir bin Abdullah cikin al-Mu'jam al-Kabir na al-Imam al-Tabarani inda yake cewa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul naji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ar-rifqu fihi az-ziyadatu wal-baraka bin tsanaki yana tare da ƙarin albarka ƙarin wadata da kuma albarka idan mutum yana bin tsanaki to Allah zai bashi ƙari cikin abin da duk yake nema sannan kuma abin da zai samu zai zama yana da albarka amma idan mutum yana da garaje ya tsallaka dan ya cimma bukatarsa yayi gaggawa to wannan koda ya samu zaka ga abin ba zai tabbata ba sai ya lalace saboda ba albarka a cikin sa wannan yana ga hatta wato ilimi na mu'amala zaka iya ganewa idan aka ce maka mutum ya wahala kafin ya samu dukiya tana yiwa tun yana dako har Allah ya bashi jari ya kafa tebur yana nan har Allah ya buda mai ya buda shago yana nan ya zama jila yanda zai kula da dukiyar ba daidai bane da mutumin da ya samu dukiya dare guda idan da zai zo ya buda shago kusa da wancan sai wannan shagon ya lalace banna shi saboda wancan ya san wahalar samun dukiya da hanyoyin da ake bi a samu da kuma hanyar da zai bi ya tsare wannan dukiya shi ko wannan bai sani ba bai san wahalarta ba ya samu ne dare guda shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana idan mutum ya bi hanya na tsanaki to zai samu ƙari cikin abin da duk yake nema kuma zai samu albarka akai wanda ko aka haramta masa wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ko ya samu kare dauka alkhairi ne ba alkhairi ya samu ba sharri ne mutum nawa ne zai samu irin wannan dukiya dare guda kuma ya dukiyar ta kare lokaci guda amma idan ka bi hanya ta wahalar sai Allah mazaukake sa albarka cikin abin ba kai ba har zuriyar ka sai sun gaji wannan dukiya Allah ya samu gani wannan lafazi ya zo cikin hadisin Aisha ita ma riwaya tana sahih Muslim kitabus salam باب النهي عن ابتداء اهل الكتاب بالسلام ان الله رفيق يحب الرفق الله سبحانه وتعالى من ين تsanaki ne cikin halittarsa kuma Allah yana son abi tsanaki ta wajen al'amura wa yu'ti ala ar-rifq ma la yu'ti ala al-unf kuma Allah subhanahu wataala yana ba ma bawa idan bawa ya zamanto yana bin tsanaki ta nema abinda zai bashi din nan baya ba mu wani wanda bai bi irin wannan hanyar ba inji Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ya taho a hadisin Aisha ya taho a hadisin Jarir bin Abdullah al-Bajali kuma yanda yazo nan ko da dai anan ba a samu babu ƙarin haka amma suna sahihu Muslim sannan akwai mutum na uku shine Abdullah bin Mugaffal shi ma sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ce inna rasulullahi qala Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allaha rafiqun yuhibbu ar-rifqa lalle Allah subhanahu wataala mai yin tsanaki ne cikin halittarsa kuma Allah yana son abi tsanaki cikin al'amura shi ma a hadisin sa haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa yu'ti alaihi ma la yu'ti ala al-unuf kuma Allah yana kyauta akan bin mataki na tsanaki kyautar da baya yi idan an bi mataki na tsanani wato na garaje shine al-unfi hadisin yana sunan Abi Dawud kitabul adab babun fi rifqi yana sunan Ibn Majah kitabul adab babun fi rifqi ko da dai hadisin Abdullah bin Mugaffal isnadin sa yana da rauni amma lafazin hadisin ya zo daga sahabban manzon Allah da yawa kuma ta hanyoyin da suka inganta akwai hadisin sayyidina Ali bin Abi Talib shi ma yana al-musnad al-imam Ahmad da kuma hadisin Anas bin Malik wanda yana al-mu'jam al-kabir wal-awsat na al-imam al-tabrani sannan akwai hadisin ma'dan abu khalid al-kindi shi ma yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa Allah yace inna Allaha rafiqun yuhibbu ar-rifqa lalle Allah subhanahu wa ta'ala mai yin tsanaki ne cikin halittarsa kuma Allah yana son abi tsanaki wa yu'inu alaihi kuma Allah yana taimako akan mutumin da ya bi hanyar tsanaki ma la yu'inu 'ala al-'unf taimakon da baya ba mu mutumin da ya bi hanya na garaje Allah yana ba da taimako ga wanda ya bi hanyar tsanaki dan ya cimma al'amarin sa taimakon da wanda yayi garaje bai samu irin ta akwai hadisin Abu Umama al-Bahili kaga sahabban suna da yawa wadanda suka rawaito wannan hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin ya tabbata ya inganta daga manzon Allah Ibn Hajar yace cikin Fathul Bari wal ma'ana abinda hadisan nan suke karantar da mu annahu yata'atta ma'ahu min al-umur ma la yata'atta ma'a diddihi idan mutun ya bi wato hanya ta tsanaki ta wajen cimma bukatarsa to yana samun abubuwa na alkhairi wanda in ba wannan hanya rabi ba zai same su ba al-imam an-nawawi shi ma haka a sharhin sahih muslim yana juz'i na 16 shafin 145 wa ma'ana yu'ti 'ala ar-rifqi yusibu 'alayhi ma la yusibu 'ala ghayrihi ya dako bayanin al-qawi iyaw ma'anahu yata'atta min al-a'rab wa yusahhilu min al-matalib bukatar da kake nema idan ka bi mataki na tsanaki Allah sai biya ma ma la yata'atta bi ghayrihi haka yazo a faidul qadir na al-imam an-nawawi latifun bi ibadihi yurid bihim al-yusra wato yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto yana tsanaki ta wajen halitta kamar yana karantar da mu ne mu ma hakan ya kamata mu Allah bai san tsanani ga mutane don haka yasa duk abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake yi yana yin sa mataki mataki in ka duba zaka ga duk tsarin halittar Allah haka ne yake Allah bai garaje cikin aikin sa fala yukallifuhum fawqa taqatihim don haka in ka dubi tsarin halittar dan adam zaka ga ba a tsora mar abin da yafi karfin sa ba Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi gurgudan yanda ya dace da bukatar sa wa yu'ti alai sannan idan ka bi wannan hanya ka bi hanya ta tsanaki ta wajen neman wani abu to a nan duniyar Allah subhanahu wa ta'ala zai baka biya ma bukata sannan zaka samu yabo na mutane wanil matalib wa tashil al maqasid abinda kake nema zaka cin masa don albarkan da Allah zai sama a wannan sana'ar da kake alahira fa min sawabi jazil kana da lada mai yawa saboda ka bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka wadannan hadisi kamar inda al-imam al-bukhari yayi babi anan wato yayi kokari ne ya karantar da mu matsayin bin al-amura wato sunu hankali cikin tsanaki a sunnar manzon Allah shin wannan ka bi abu dake dake ka bi shi cikin tsanaki yana da muhimmanci ko bai da muhimmanci ya tabbatar mana cewa shi kansa Allah subhanahu wataala wannan siffarsa ce ya zo cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya tabbatar mana yana daga cikin abin da ke kawo mu bawa mahabbatullahi ta'ala misali in kana son Allah ya soka to kar ka zama mai garaje in dai kana son ka samu son Allah to ka zamanto mai bin abubuwa cikin hankali a cikin tsanaki a hankali lokacin abu in yayi Allah zai baka kuma ka sani duk garajen ka ba za ka samu abinda Allah subhanahu wataala bai kaddara za ka samu ba to ka bi shi yanda Allah tabaraka wataala ya tsara shi ne mafi dacewa gare ka kuma al-imam al-bukhari ya kafa mana hujja da waɗannan hadisai don ya nuna mana cewa bin al-amura cikin tsanaki bai takaita ga wani sashin rayuwa ba yani ala kulli ahwalihi fil qalil yani gunya fala tuksir kamar misali duk rayuwar dan adam ana buƙatar ya zama to yana bin abubuwa cikin tsanaki misalin sa shine idan ka dan zai wadatar da kai to karka sa ido kan mai yawa idan akwai abu na kusa da kai zai biya ma buƙata to karka daga ido ka kalli na nesa me yake nufi kamar misali anan shine wato ya zamanto kana da bukatar kayan sawa wanda anan za a same shi sai ka ga ba ka bukatar nan bari ka nemo wanda ake saka shi Amurka ko wani gu anan gurin ka ga babu tsanaki ya zama malamai suna cewa idan abu kusa da kai akwai wanda zai iya biya ma bukata duk da cewa ba haram bane Allah ya baka damar ka ka mori rayuwarka ta koyina, amma ka zan kana wadatuwa da abu na ƙasa kafin na sama, da abu na kusa kafin na nesa. Kuma ya zamanto mu'amalarka da mutane haka, karka zamanto mai tsanantawa hatta ma al-mu'anidi wal mukhalifi. Babban misali shine yahudu, dan musulmi ba shi da maki irin ba yahudi, wanda Allah da kansa ya faɗa a cikin alqur'ani, la tajidanna ashaddan nasi adawata suwa al-yahudu. Amma duk da haka sun shigo gidan manzo Allah suka mar addu'a mara kyau, manzo Allah ya ba su amsa mai sauki, wanda ya gwada cewa hatta makiyanka ya kamata a samu sauki cikin al'amarinka ta wajen mu'amala da su. Farrifku matluhun ma'ahum, saboda haka wato tsanaki ya shafi maganar mutum, ya shafi tufafin mutum, ya shafi tafiyarka, ya shafi gini da za ka yi. Sannan in ka bi wannan hanyar, baya ga cewar za ka cimma bukatarka a duniya da kuma albarka, wanda duk ya taho cikin maganganun manzon Allah, baya ga duniya kuma a lahira akwai lada, akwai ladan da za ka samu saboda ka bi al'amuranka cikin tsanaki. Me ya dalili? Saboda wannan hadisi da mu karanta, da sana Muhammad bin Kasir qala akhbarana Shu'ba bin al-Hajjaj al-Ataki an al-A'mash Sulaiman bin Mihran mislahu, wato ya ruwaito hadisi kamar wancan, wanda hadisin yana sahihu Muslim Kitabul Birri wa Sila. Ya kawo hadisi na gaba, wanda wancan ya kawo wato wani isnadi ne na hadisin baya, wanda dai duka ma'anarsu guda. Ya kawo hadisin حديثنا تاريخه 64. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن ابي مليكة يعني عبد الله بن عبيد الله ابن ابي مليكة عن يعلى بن مملك الحجازي عن ام الدرداء. ام الدرداء تجي هجيمة بنت حيي الاوصابية ماتر ابو الدرداء تجي اكيكرا ام الدرداء الصغرى. An Abi Darda ta karbo hadisin daga mijinta, shine Abu Darda, sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam, Uwaymir bin Zaid al-Ansari an Annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah yace man uqiya hadhahu min ar-rifqi, wanda aka bashi rabonsa, wanda aka bashi rabonsa na bin tsanaki cikin al'amura, faqad uqiya hadhahu min al-khair, to hakika an bashi rabonsa na al-khair. ومن حرم حظه من الرفق وان ذاك حرمت مس ربنسا نبين تناكي cikin al'amura faqad hurima habbahu min alkhair, to an haramta masa rabo na alkhairi a duniya. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma alahira fa asqalu shay'in fi mizan almu'min yawm alqiyamah, abinda yafi nauyi a sikelin mu'mini a ranar kiyama, lokacin da za a gwada ayyukan mutum, idan aka dubi halayen mutum, ayyukansa, abinda yafi nauyi akan sikelinsa shine husnul khuluqi, kyawun halaye. Wa inna allaha layubghidul fahishal bazi, kuma Allah lallai yana kyamar mai alfasha, shine maganar banza. Albazi wanda ya zama to yana faɗin magana ta bata, wanda mun yi magana kai baya. Hadisin yana sunan Tirmizi, yana Kitabul Birri wa Sila babu ma ja'a fi rifqi. Yace hada hadisin hasanun sahih, ya zo cikin al-musnad al-imam Ahmad, lafazinsa man u'tiya hadhahu min ar-rifqi u'tiya hadhahu min al-khair, wanda aka bashi rabo wato nabin tsanaki cikin al'amura, to ya samu rabo na al-khair. Wanda wannan yana nuna cewa kamar in mutum baya bin tsanaki cikin al'amarinsa, to kamar alherin rayuwa ma gaba ɗaya bai same shi ba, shine abinda manzo Allah yake nunawa. Saboda duka al'amarin mumini ana son ya zama yana bin al'amura cikin sauki. Walaysa shay'un asqala fil mizani min al-khuluq al-hasan, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu abin da yafi nauyi a mizani a ranar kiyama fiye da kyawun hali. Wannan hadisin ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana silsilatu sahiha hadisin 219 da kuma hadisin 876. Wata riwayar Annabi sallallahu alaihi wasallam yace asqalu shay'in fi mizanil mu'min khuluqun hasan, abinda yafi nauyi a mizani na mu'mini ma'aunin aikin mu'mini a ranar kiyama, abinda yafi nauyi shine kyawun hali. Ya za a ce kana da kyan hali, sai ka bi halayen manzon Allah, saboda shi ne wanda ya samu shaidar Allah tabaraka wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tunda Allah ya ba shi shaida yana da halaye masu girma, idan halayenka suka dace da na manzon Allah sai a ce halayenka suna da kyau. Komi kyan halin mutum in bai dace da na manzon Allah ba, ba shi da hali mai kyau. Saboda haka ba abin da zai sa a ce wane yana da kyan hali a kiyama sai ya bi karantarwa manzon Allah. Wata riwayar Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, man uqtiya habbahu min ar-rizqi faqad uqtiya habbahu min al-khairi wa man hurima habbahu min ar-rizqi faqad hurima habbahu min al-khairi. Wanda duk ya samu rabo na bin tsanaki cikin al'amura to ya samu rabo na al-khairi. Wanda ya rasa wannan halin to ya rasa al-khairi. Kamar rayuwar gaba ɗayan ta ma an hada ta ne da bin sauki na al'amari na rayuwa. Wanda riwayar tana sahihu Jami'u Saghir, hadisi na 134. Wannan hadisin ya zo ta riwayar Abu Huraira, ya zo ta riwayar Anas bin Malik da Usama bin Shariq, wanda yana sunan Tirmizi, sunan Abi Dawud da kuma sahihu Ibn Hibban. In ka duba sahihu Jami'u Saghir hadisi 5632. Qala haddathani Abu Bakr bin Nafi' al-Adawi wa ismuhu sunansa Abu Bakr maula Zaid ibn al-Khattab. Wato shi wannan yantaccen bawan wan sayyiduna Umar bin al-Khattab ne. Wato sayyiduna Umar yana da yaya, yana da wa. Sayyiduna Umar yana da wa, ana kiransa Zaid bin al-Khattab. Wanda ya rawaito hadisin nan al-Imam al-Bukhari yana cewa Abu Bakr bin Nafi' al-Adawi sai ya ce wa ismuhu Abu Bakr maula Zaid ibn al-Khattab, asali bawa ne na wan sayyidina Umar ya yanta shi, shi ake kira da maula Zaid ibn al-Khattab. In ka duba siyaru alamin nubala na al-Imam az-Zahabi mujallad na farko shafin 298, wato shi Zaid bin al-Khattab kamar da ake cewa Umar bin al-Khattab yana gaba da sayyidina Umar, wansa ne yana gaba da sayyidina Umar. Wa kana asanna min Umar, ya girma sayyidina Umar, Zaid bin al-Khattab. Wa aslama qablahu, kuma ya riga sayyidina Umar musulunta ma, ya riga shi musulunta. Ana cewa kana asmara qawilan jiddan, yana da tsayin gaske dogo ne sosai. Kuma duk wani yakin da manzon Allah ya yi, Zaid bin al-Khattab yana gole. Duk yakin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi, yana tare da Zaid bin al-Khattab, wal mashahid kullaha. Lokacin da aka zo yakin Badar, sai sayyidina Umar ya ce masa ilbas dir'i, ya ce ma Zaid wansa kenan da za a yakin Badar. Shi sayyidina Umar yana da sulke, yana da rigan karfe, sai ce ma wansa karbi rigan karfen nan mana kasa, saboda ko ya dan ce maka ka samu kariya. Shine sai wan ya ce masa inni uridu min ash-shahada ma turidu, in kana nufin ka bani rigan ne dan kan mutuwar shahada, to ai ni ma ina son shahadar yadda kake so. Kaga shi sayyidina Umar yana nufin karbi rigar dan kar ka mutu, kada ka mutu, dace to ai shahadar da kake nema ne ma ina son ta. Shine aka ce fataraka ha jami'an, dukkan su sun bar rigan babu wanda ya sa. Sayyidina Umar bai sa sulken ba, shi ma wannan sa Zaid ibn al-Khattab bai sa ba. Lokacin da aka yi yakin Yamama, shine zamanin sayyidina Abu Bakar as-Siddiq, lokacin da aka yi yaki da mutanen da suka yi ridda, falam yazal yaqdam biha fi nahr al-adu, ana cewa yana rike da tutan yaki. Zamanin sayyidina Abu Bakar, shi Zaid ibn al-Khattab yana rike da wannan tuta na yaki, ya dinga shiga cikin abokan gaba, wanda a wannan yakin Allah subhanahu wa ta'ala ya nufin aka kashe shi, ya mutuwa shahada. Fa waqa'atir raya, sannan tutar musulunci ta fado kafin ta kai kasa. Salim maula Abi Huzaifa ya tafi ta wannan yakin na Yamama. Ana cewa wadanda suka yi mutuwar shahada mutum 1,100 shahidin, wato mutum 1,200 wadanda suka yi mutuwar shahada, kuma da yawan su sahabban manzon Allah ne, mutum 1,200 wadanda suka yi mutuwar shahada zamanin sayyidina Abu Bakar. Don wahalar da sayyidina Abu Bakar ya samu kenan a rayuwarsa, na kokarin ya dawo da musulunci kamar yanda yake a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda rasuwar manzon Allah ke da wuya, da yawa mutane suka yi ridda. Sannan Abubakar kokarin sa shine ya dawo da mutane zuwa ga ainihin addinin musulunci. To idan aka ce sahabbai mutum 1200 sun mutu, su kuma kafirai ba, mutum nawa suka mutu daga cikin musulmai waɗanda suka mutu, don kuma da yawa waɗanda suka haddace alkur'ani? Wannan dalilin wannan yakin ya sa Sayyidina Abubakar ya ce to fa ya kamata a rubuce alkur'ani. Idan yaki guda za a yi asaran mahaddatan alkur'ani, sahabban manzon Allah, da irin wannan yawa, idan aka ci gaba sai a waye gari mahaddatan masu kare. Ta gefen kafirai, Musailimatu bin Habib, wanda shi ne da'awar annabci, wanda shi aka yaka an kashe shi a wannan yaki, sannan tare da kafirai mutum 1014. Kaga sahabbai, dan an ce wa mutum 1200 ashe kadan ne, kafirai sai da aka samu 14,000 min qaumihi, mutane 1014 wanda suka mutu. To Sayyidina Umar, lokacin da wansa Zaid ibn al-Khattab ya mutu wa shahada a wannan yaki ta Yamama, Sayyidina Umar hakikatan malamai suka ce ya samu bakin ciki mai yawa, ya samu damuwa, ya samu takaici, yana cewa wai shi takaicin sa ba wai ya rasa dan uwa ba, takaicin da yake shine aslama qabli, ya riga ni musulunta, wastushhida qabli, kuma ya riga ni shahada. Ba shine bakin ciki ne damuwar Sayyidina Umar, ya riga shi musulunta kuma ya riga shi shahada, shi ya so a ce ya riga wan shiga aljanna kenan. Amma kuma daraja da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu Sayyidina Umar, kaga ba irin tashi bace, inda Sayyidina Umar din shi ma mutuwar shahada ne, yana da yaro da ake kiransa Abdurrahman bin Zaid. Shi wan Sayyidina Umar din yana da yaro sunansa Abdurrahman bin Zaid, asali shi Zaid ibn al-Khattab, lokacin da ya haifi yaron sunan da ya sa masa Muhammad, sunan yaron Muhammad, lokacin da shi wan Sayyidina Umar ya haifi wannan yaro Zaid ibn al-Khattab. To amma ana nan wata rana, famarra biki Umar ibn al-Khattab wa rajul yasubbu, wata rana Sayyidina Umar yana wucewa sai wani mutum yana zagin yaron, fa'alallahu bika ya Muhammad, ya kai Muhammad Allah ya maka kaza, sai magana abin ya masa Sayyidina Umar nauyi, sai Sayyidina Umar ya ce ala ara Muhammadan yusabbu bika, ban yadda a zagi Muhammad in ji a kunne na dalilin ka ba, saboda ai an yi wa Annabi takwara ne da shi, sai gashi ana zagin sunan Muhammadu. Sayyidina Umar ya ce ban yadda in sake jin an zagi manzon Allah, an zagi sunan manzon Allah ta dalilin ka ba, daga yau sunanka Abdurrahman. Ni Sayyidina Umar ya canza mar sunan daga Muhammad zuwa ga Abdurrahman. Wata hikima ce, idan ka zagi yaron wa ka zaga, kaga ka zago Allah, saboda ka mutum ya jawo ma kansa bala'i, saboda ka Abdurrahman bawan mai rahama, kuma zai zamanto kamar fata na kwarai ne ga yaron. Idan yaron yana da mummunan hali ne ta kai ga aka zage shi, to wannan suna da aka sa Abdurrahman bawan mai jin kai zai zama fatan alheri ga yaron, don haka yaron zai samu jin kai na Allah, halinsa ya canza ya zama yaron kwarai. Idan wani ne ya zage shi, to tana yiwuwa a dalilin rahamar Allah tabaraka wa ta'ala ya zamanto wato da shi wancan da wannan duk sun ci riba a kai. Amma idan aka ce yaron sunansa Muhammad, wani ya zage shi, abin yana da nauyi kwarai. Sayyidina Umar ya ce ban yadda ba, saboda haka yaron kuma ya tashi ya zamanto yaron kwarai. Sayyidina Umar da yake son girma wajensa, ya bashi auren yarsa sunanta Fatima, saboda Sayyidina Umar bin Khattab yana da yarinya da take suna Fatima, ya bashi, suka samu haihuwa, suka haifi yaron da ake kira Abdullah ibn Abdurrahman. In ka duba Tahzibul Kamal na Imam Mizzi ya yi magana a kansa. To amma wannan hadisin ba na yaron Zaid ibn al-Khattab ba ne, hadisin na Abu Bakar bin Nafi al-Adawi, bawan Zaid ibn al-Khattab, wan Sayyidina Umar ne, amma ya yanta shi, shi ya rawaito wannan hadisi. Qala, yace sami'tu Muhammad ibn Abi Bakr bin Amr ibn Hazm, qalat Amra bintu Abdurrahman al-Ansariya, tana cikin matan da suka yi karatu wajen Aisha, Allah ya kara musu yarda. Amra ta ruwaito hadisin nan, qalat Aisha, Aisha Allah ya kara mata yarda ta karanta da wannan hadisi kala Nabi sallallahu alaihi wa sallam tana cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce aqilu zawil hayati afarati ku daukewa masu kyawun hali ku dauke musu tuntuben su bi ma'ana ku kawar da tuntuben masu kyawun hali me ake nufi da wannan idan mutum yana da kyan hali sai aka samu yayi tuntube to a kauda kai ga wannan tuntuben kaga nan ma dai an samu abin da ake kira ar-rifqu hatta fil hududi wato ana son a samu bin mataki na tsanaki hatta ta wajen tsayi da dokokin Allah misali kamar kai alkali ne ko kuwa ya zamanto kai shugaba ne sai ya zamanto an samu mutum yayi laifi amma mutumin nan ba a san shi da wannan laifi ba tunda yana da kyawun hali to ka kauda kai ga tuntuben da yayi shine abin da manzon Allah yake nufi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sunan abi dawud kitabul hudud babun fi sattari ala ahli hudud lafazin sa aqilu zawil hayati afaratihim illa hudud ku kawar da kai shine aqilu ku dauke bi ma'ana ku dauke musu domin kalma ce daga al-iqala ma'ananta shine ar-raf'u ku dauke laifi ga masu kyawun hali shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ku dauke laifi daga masu kyawun hali idan aka samu mutum yana da kyawun hali sai aka gano tuntuben sa tunda duk dan adam mai kuskure ne duk dan adam mai kuskure ne ya zama mutum ne babban mutum koko wanda an san shi da kyawun hali jama'a ba su shaide shi da mummunan hali ba to amma sai shedan ya same shi har ya kai ga yin wani tuntube aka dan gano inda ya gaza to kar a yada ma duniya shine abin da manzon Allah yake nufi wannan a zamanin sa kenan amma a zamanin yanzu fa akwai YouTube akwai social media ana kai ba ma sai an jira laifin naka ba nemo ma laifin za a yi saboda a yada ma duniya a bata ka wanda shike gwada maka duniyar ta canza daga yanda manzon Allah ya dora ta sallallahu alaihi wasallam saboda haka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aqilu zawil hayati ku dauke wa masu kyawun hali asaratihim tuntuben su ku kawar wa masu kyawun hali tuntuben su idan mutum yana da kyan hali sai aka samu yayi kuskure to kar a yada wannan kuskure a kauda shi saboda me saboda babu wanda ya tsira kai ma akwai inda ka gaza Allah ne ya rufe maka idan aka ce za a rika tone to duniyar sai ka rasa da wa zaka zauna to amma Allah subhanahu wa ta'ala dake shi ya halicci bawa ya san bawa yana da rauni kuma Allah ya rufe asirin bawa idan Allah ya rufe kai ka gano to kar ka tona abinda manzon Allah yake karantar da mu akan sa kenan hadisin yana al-musnad al-imam ahmad da kuma sunan abi dawud illa akwai kari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa illa al-hudud wurin da ba a kawar da kai wato ga mutum idan ya shafi haji abinda ya shafi haji wannan ba za a kauda kai ba matukar mutum yayi laifi dole a yi masa hukunci yana silsilatu sahiha hadisan 638 da kuma sahihul jami'i sagir hadisi na 1185 shi wannan hadisin ya taho ta hanyar Abdullah ibn Abbas yace ya annabi sallallahu alaihi wasallam yace idra'ul hudud bishubuhati wa aqilul kirama asaratihim illa fi haddin min hududillahi ta'ala idra'ul hudud bishubuhati idan alkali yana sai da dokoki yana shari'a idan aka samu shubha to ya kawar da haddi kada yadda ya tsaida haddi alhali akwai shubha shine rikita a samu rikita ta wajen dalilai da suke tabbatar da wane yayi laifi da zaran an samu rikita manzon Allah yace to a kauda haddin kar a tsaida shi domin a lahira ka tashi da kuskuren baka tsaida dokar Allah ba saboda dalilan baka gamsu da su ba ya fi sauki akan a tada kai alkali gaban Allah ka tsaida haji akan wani bawan Allah alhali dalilai ba su haɗu gare ka ba saboda tsakaninka da shi akwai haƙƙi don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan an samu shubha ta sashin hukunci to a kauda haji sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa qilul kirama kaga wannan hadisin Abdullah ibn Abbas sai ya fassara hadisin Aisha al-kiram shi yake fassara zawil hay'ati masu karimci masu halaye na kirki su ake nufi da zawil hay'ati idan aka same su da sun yi wani kuskure to ayi kokarin rufe wannan kuskuren yana daga cikin mafi munin hali a samu mutum yana yayata alfasha tsakanin masu imani wanda al-ayan al-Qur'ani ta faɗa Allah subhanahu wa ta'ala bai kaunar mutumin da zai rika yayata alfasha karka yadda wani labari ya zamanto an yada shi ta hanyarka in matukar wannan labarin ba alkhairi bane Allah tabaraka wa ta'ala bai su ko da abin ya auku Allah bai san yaduwarsa cikin jama'a domin raya alfasha ne cikin al'umma misali an samu wani babban mutum yayi wani alfasha sai zama an yada yada shi kamar dadda tarbiyar yara ne akan hali mara kyau saboda yaro zai tashi ya ce ah wane ma kamarsa yayi kaza bare ni kaga yada alfashin sai zama to ya dadda gurbata tarbiya don haka yasa manzon Allah ya ce kada a yada alfasha a tsakanin al'umma kuma Allah tabaraka wataala ma ya haramta shi a cikin alqur'ani shi yasa idan aka gano kuskuren babban mutum to a danne wanda malamai da yawa sun sharhi akai kamar Ibn al-Qayyim al-Jawziyya cikin Bada'i'ul Fawaid yana juz'i na 3 shafi na 262 yace wa bahiru annahum zawul aqdar bainan nas manyan mutane kamar misali wani ya taba yin chairman ko ya taba yin councilor ko ya taba yin gwamna ko ya taba rike kasa ko yayi wani abu musulmi yana da daraja a wajen Allah subhanahu wataala min al-jahi wash-sharafi was-su'da domin duk mutumin da ya samu shugabanci ya shiga inuwar Allah idan aka gano kuskurensa matukar ba haddi bane to a danne shine abin da manzon Allah ya faɗa saboda wannan darajar da ya samu idan ba a rufe ba ya zama mummunan abin misali ga wannan al'umma sai a ce ah su waɗannan mutane ba su taɓa ma shugaban kware ba shi wancan mazinaci wancan barawo wancan kaza saboda ba mutumin da ba shi da inda ya gaza babu shi so idan aka rufe jama'a za su rika kallon wannan mutumi da kyawawan abin da ya ma al'umma maimakon su rika kallonsa da munanan abin da ya ma al'umma ku duba rahamar Allah ta wajen karantarwar manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ishara da abin da zai inganta rayuwarmu to amma in kaga mun shiga wahala to mun bar tafarkin sa mun koma tafarkin makiyarsa Allah ka tsare mu Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace fa inna Allah ta'ala khassahum bi naw'i takrim Allah shi yake be bawa ya bashi daraja tunda har ya bashi wani muƙami ya zama shugaban mutane shin mutum yana iya shugabanci ba tare da ikon Allah ba ba zai yiwu ba idan Allah ya masa irin wannan kyauta wanda kai ka sani ba duka mutum ke samu irin wannan kyauta ba sai wanda Allah ya zaba wa tafdilin annahum zawul aqdar bainan nas ala bani jinsihim Allah ya daga shi sama da sauran mutane faman kana minhum masturan mashkuran bil khairi shugaban da aka sani ya shahara da alkhairi ba a san shi da sharri ba hatta ka babihi jawaduhu ana nan sai ya zamanto wato Ibn al-Qayyim yace dokin da yake sukuwa akai sai dokin ya kada shi wato abin nufi ka san duk kamar muna kan da wakai ne muna sukuwa zuwa kiyama kana cikin sukuwa sai dokin ya kada kai wato shine kamar shedan ya ci nasara akan mutum to ana nan sai ya zamanto shedan ya kada shi sai aka gano inda yayi kuskure fala nusari'u ila ta'nibihi wa uqubatihi ba daidai bane ya zamanto mun gaggauta yin uquba gare shi bal tuqalu asaratuhu ma lam yakun hadda min hududillah Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace wannan kuskuren kamata yayi a rufe shi ayi mai nasiha matukar wannan kuskuren ba haddi bane cikin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala in ka dubi sharhin hadisin cikin Nailul Awtar mujallal na 7 shafin 163 akwai wannan hadisin al-Imam Shawkari ya sharhi akai haka cikin Fatawa Lajina mujallal na 22 shafi na 6 kamar misali Dr. Wahaba Az-Zuhaili mai littafin Fiqhul Islami wannan littafin yana cikin littafan fiqhu wadanda suka samu karbuwa a duniya a yau الفقه الاسلامي وادلته للتافي جنا ده كيما قري مالمين ياي هدم كانسا التافي يچه كاي باما كسكوري وندا بي كاي غا حدي با yustahabbu satru mutlaqan ala murtakibil ma'siyah, kai ne ka taras da mutun yana aikata wani abu na sabon Allah, kamata yayi ka rufe mai asiri, ka rufa masa asiri ba wai ka tona ba, qabla raf'i ila al-imam, saboda ka kafin annabi sallallahu alaihi wasallam yace a wato a kawar da kuskure na manyan mutane, matukar wannan kuskure ba haddi bane, to hatta haddin a rufa asirin su a kansa, matukar haddin bai kai gaban alkali ba, domin idan shari'a ta kai gaban alkali lokacin ne manzon Allah yace ba a yafewa. Shi yasa manzon Allah yake cewa ku yafe ma juna kafin karar ta zo gabana, in fa ta zo gabana to ba a yafewa, dole sai an tsaya da dokar Allah subhanahu wataala. Don haka hatta ma haddi din, in babban mutum aka samu yayi wani abu na haddi, ana iya rufa mar asiri kuma a samu lada a wajen Allah subhanahu wataala, matukar wannan haddin bai isa gaban alkali ba, saboda zaka auna shin fallasan asirin manyan mutane shine wufi alkhairi ko ko rufewa, ka auna zaka gane, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu rufa asirin shi yafi dacewa, saboda akwai abin da suka sani wanda kai baka san shi ba, akwai abin da Allah subhanahu wataala yayi amfani da su wajen taimaka ma al'umma, inda zaka auna da sharrin da aka samu ta wajen su, zaka gane fa'idar wato tafi yawa ta wajen wato alkhairin da Allah subhanahu wataala ya samar ma mutane. Amma sharadi kamar inda malamai suke cewa shine abin da manzon Allah ya faɗa, zawil hay'ati, masu kyawun hali, wato shugaban da aka riga aka san cewa mutumin banza ne, shi wannan ba a rufa asirin sa, ana nufin mutumin da bai shahara da mummunan hali ba. Abinda al-Imam Ahmad bin Hanbal yake faɗa, yace idza kana ar-rajulu mu'linan bi fiskihi falaysat lahu ghaiba, amma idan ya zama mutum dama ya shahara, fasiki ne, mutumin banza ne, kowa ya sani, to ba ma'anar ma ka rufe asirin sa, ba ma'anar rufe asirin sa, wannan yana cikin al'adabu shar'iyya, me haddin gulma, ana gulmar mutumin da fasikancin sa bai bayyana ba, amma wanda fasikancin sa ya riga ya bayyana ba gulmar sa, dan an faɗi al'amarin sa ba gulma bace, kamar yadda al-Imam Nawawi ya faɗa shi ma. Hadisi na gaba, haddathana الغداني حدثنا الغداني احمد بن عبيد الله قال حدثنا كثير بن ابي كثير هكني حدثنا كثير بن ابي كثير الليثي قال حدثنا ثابت شين بن اسلم البناني الباجر انس بن مالك صحابي النبي صلى الله عليه واله وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون الخرق garaje wauta, shi ake kira al-khurqu naqibur rifqi, shine akasin wato bin tsanaki cikin al'amari, kace wani mai garaje ne, wani mai zumudi ne, yani al-jahl wal-humq, yana tare da jahilci da wauta. Wai ka duba an-nihayatu fi garibil hadis al-juz'i na fi sharhi na 26, annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yakunu al-khurqu fi shay'in, garaje bai kasancewa cikin komi illa shanahu, face ya bata shi. Idan aka ce wauta, in ka fassara al-khurqu da wauta daidai ne, idan aka samu wauta cikin al'amari zai bata shi, idan aka samu garaje cikin al'amari zai bata shi, idan aka samu zumudi cikin al'amari zai bata shi, saboda duk larabawa suna amfani da waɗannan a fassaran kalma ta al-khurqu, jahilci, dan ba ka raba mutum mai garaje da jahilci, ba ka raba mutum mai zumudi da jahilci, duk abin da aka samu garaje a kai to zai baci. Wa inna allaha rafiqun yuhibbur rifqa, annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma lalle Allah subhanahu wataala mai yin tsanaki ne cikin halittarsa, sannan Allah yana son a bi tsanaki cikin al'amura. Hadisin ya taho a wata riwaya, ma kana rifqu fi shay'in qat illa zanahu, ba taba samun bin tsanaki wato bin sauki cikin al'amari ba, face wannan abin yayi kyau. Wala kana al-khurqu fi shay'in qat illa shanahu, ba taba samun garaje cikin wani al'amari ba, face ya bata abin. Wa inna Allah azza wa jalla rafiqun yuhibbu ar-rifqa, kuma lalle Allah subhanahu wataala wato mai yin tsanaki ne cikin halittarsa, Allah yana son a bi tsanaki. A wata riwayar, inna ar-rifqa la yakunu fi shay'in illa zanahu wala nuzri'a min shay'in illa shana, duk abin da aka cire tsanaki cikin sa to zai baci. Akwai riwayar Aisha tana cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ar-rifqu yumnun wal khurqu shu'mun, bin tsanaki fata na gari ne. Idan dai aka ga mutun yana bin al'amura daki daki, to kasa ka masa fatan gaba zai cimma alheri. Amma idan ka ga mutum yana da garaje, manzo Allah yake shu'mun alama ce cewar gaba rayuwarsa ba za ta yi kyau ba. Allah ka tare mu. Wa idza arada Allahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihim babar rifqi, manzo Allah yake mutanen gida idan Allah ya nufin alkhairi gare su, sai ya shigar musu da kofa na bin tsanaki cikin al'amura. A ce gidanka da kai da matanka da ƴaƴanka ba ku da garaje, kuna bin abubuwa cikin tsanaki, to manzo Allah ya ce wannan gidan akwai alkhairi a cikin sa. Wa innar rifqa lam yakun fi shay'in qattu illa zanahu, wa innal khurqa lam yakun fi shay'in qattu illa shanahu, wa innal haya'a min al-iman wal iman fil janna. Da wannan hadisin Aisha, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada ya danganta bin tsanaki da kunya, garaje kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya danganta shi da rashin kunya. Amma idan kana da kunya za a samu kana bin abu cikin tsanaki, ba ka san abin da zai taba ma mutunci, saboda ai da kunya da mutunci a hada suke. Mutumin da ke bin abubuwa cikin tsanaki bai san abin da zai taba mar mutunci, saboda haka zaka tarasa yana da kunya, yana bin abubuwa cikin tsanaki sai dai idan an samu kuskure. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu ishara da kunya, yana cewa walau kana al-haya'u rajulan kana rajulan salihan, inda kunya mutun ne, inda kunya mutun cewa to da ta zama mutumin kwarai, saboda haka ya zaman to kana da hali na kunya. Akwai riwayar al-Imam at-Tabarani cikin al-Mu'jam al-Awsat hadisin Abdullah ibn Mas'ud, ko da dai yazo da rauni, wanda shi ma ya rawaito hadisi irin yanda Aisha ta faɗa, Allah ya kara musu yarda. Akwai hadisin Jarir bin Abdullah al-Bajali wanda mun karanta a baya. Sai hadisi na gaba, حدثنا عمرو بن مرزوق الباهلي قال اخبرنا شعبة بن الحجاج عن قتادة بن دعامة قال سمعت عبد الله بن ابي عتبة الانصاري يحدث ناجى عبد الله بن ابي عتبة الانصاري ينا بعد الاباري عن ابي سعيد الخدري فتو حديث ابو سعيد الخدري صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله اشد حياء من العذراء في خدرها. Abu Sa'id al-Khudri yana siffanta mana Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace manzo Allah ya kasance mai tsananin kunya fiye da budurwa da aka sanya ta a cikin ɗakin ta. A kawo budurwa ranar da ta tare a ɗakin ta, ina aka ce al-Khidru yana daga tsarin Larabawa, wato idan aka kawo budurwa to akan yi wani labule inda za a raba ɗakin, za a raba ɗakin gida biyu, kamar yanzu ne kace ciki da falo, sai a raba ɗakin saboda kunyar buturuwan ba za ta zauna a falon ba, kullum tana ciki. Sai ka baka ganin ta, sai ka daga labulan, saboda tsananin kunya ba ta ma son wani ya zo ya ganta, saboda tana kunyar za a ce a wance ai yanzu matar aure ce, wannan kamar zamanin su kenan. Yana ba mu misali da kunyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Manzon Allah ya ce, Abu Sa'id al-Khudri ya ce, manzon Allah ya fi budurwa tsananin kunya wacce aka sanya ta cikin ɗakinta, amma al-Khidru sutura, wato a cikin suturanta, sutura na labule da aka killace ta. Yumaddu lil-mar'a fi nahiyatil baiti liyahjuba ma wara'ahu. In ka duba sharhin hadisin, al-Imam an-Nawawi ya ce al-Khidru siturun yuj'alu lil-bikri janbal baiti. A zamanin da idan budurwa ta tare, sai a raba ɗakin da labule, ya zama a samu kusurwa gefe, a raba shi da labule, a nan ita budurwa za ta rika zaunawa, saboda kunya ba ta son zama a nan ainihin wato tsakiyar ɗaki ɗin. To Annabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Sa'id al-Khudri ya ce kunyarsa ta fi na wannan budurwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wato wannan ya za a kamanta kunyar manzon Allah? Babu abinda zaka kamanta kunyar manzon Allah da shi a duniya, domin iyakar kunya kenan da ita wannan budurwa, kamar yadda shi Abu Sa'id al-Khudri ya bamu misali da shi. Da a ce akwai abin da yafi budurwa kunya, Abu Sa'id al-Khudri da ya buga misali da shi, amma babu. saboda haka yana nuna mana duk duniya babu mai kunya irin ta manzon Allah. Wa kana idza kariha shay'an annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya kyamaci wani abu arafnahu fi wajhihi muna ganewa a fuskar shi saboda kunyar annabi sallallahu alaihi wasallam la yatakallamu bihi li hayatihi baya furta magana saboda kunya bal yataghayyar wajhuhu fa nafhamu nahnu karahatuhu fuskar manzo Allah za ta canza mu da muke tare da shi zamu gane da mun ga fuskar sa ta canza mun san abin bai mai dadi ba sai a ce wani baka kyauta ba wato abinda yake karantar da shi an bai mai da bakar magana in kamar bakar magana za a ga alamar fuskar sa ta canza amma ba zai raba ba manzo Allah yana da tsananin kunyar ya faɗi wata magana mara kyau shi sa Aisha tana magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwabe ta yana cewa ba daidai ba hadisin yana sahihu bukhari kitabul manaqib babu sifatin nabi da kuma sahihu muslim kitabul fada'il babu kasrati haya'ihi hadisi na gaba haddathana ahmad bin yunus at-tamimi qala haddathana zuhairu bin muawiya al-ju'fi an qabusa bin abi dhabyan al-jambi anna abahu baban shi qabus haddathahu ya bashi labari sunan mahaifinsa husayn bin jundub al-mashiji عن ابن عباس حديث يا كربودا عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي الهدي الصالح واتو تصارن رايوا نا قري الهدي شيني تصارن رايوا يسا كدي انا تشوا احسن الهدي هدي محمد ما في كاون تصارن رايوا shine tsarin rayuwar manzon Allah asali al-hadi da larabci shine as-sira tsarin rayuwar mutum kowane mutum da irin tsarin rayuwarsa kowane mutum in ka zauna da shi zaka gane yana da tsarin rayuwarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace tsarin rayuwa in ya zama na kwarai ne wato in ka dace tsarin rayuwarka ya zama na kwarai wasamtu sannan kuma da kyawun siffarka domin yanda kuma kake fitowa shi ma yana nuna addininka idan mutum ya zama kazami ne sai a ce wani wato sayyul manbar sai a ce ai bashi da kyakkyawan gani koda tsarin rayuwarsa yana da kyau amma fitowansa bashi da kyau saboda kazanta to ya zamanto annabi sallallahu alaihi wasallam yace a dace tsarin rayuwarka na kwarai ne wasamtu sannan wato kyawun gani kana da kyawun gani shine asamtu siffarka yanda kake fitowa ga mutane yana da kyau wal iktisadu sannan a samu kana bin tsakatsaki cikin al'amura baka kokarin cimma mafi daukaka ko me zaka yi kana bin shi tsakatsaki baka tsawwalawa shine al iktisab sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan abu uku dinnan sun samu juz'un min sab'ina juz'an min an-nubuwa yanki guda ne daga yanki 70 na annabci me annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kafin Allah ya bawa mutum annabci akwai abubuwa guda 70 da ake bawa mutum guda 70 karka dauka haka kawai mutum ake dauko karabici a bashi annabci ala ba haka bane wato akwai abubuwa sun kai guda 70 wanda ake dubawa kafin a ba mutum annabci sai manzo Allah ya ce guda uku dinnan yanki guda ne cikin 70 daga cikin yankuna da ake la'akari da su na ba mutum annabci akwai riwayar da ta zo da juz'un min 25 juz'an min an-nubuwa wato yanki guda daga yanki 25 yana sunan Abi Dawud kitabul adab babun fil wikar hadisin yana sunan Ibn Majah babun ta'birir ru'ya babun ru'ya salihah yaraha al-muslim aw turalahu da kuma al-musnad al-imam ahmad wato an samu sabanin riwaya ga ainihin lafazin hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sahihu al-jami' saghir hadisi na 1992 ibn hajar yayi magana kansa cikin fathul bari a mujallal na 13 shafin 671 annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitar da mu ne zamanto muna da tsarin rayuwa wanda yake as-salih na kwarai tsarin rayuwarka ya zamanto na kwarai shiganka da fitanka kowa ya sani zaka iya tunani ni kam tsarin rayuwa na akwai abin kushewa ko babu kowa ya sani in kai makan kai hisabi zaka gane idan tsarin rayuwarka ya zama na kwarai ne sannan fitowarka ga jama'a shine as-samt fitowa da kake wa jama'a akwai kyau domin Allah bai zaban kazami ya bashi annabci ka zama mai tsafta mai kulawa sannan a rayuwarka gaba daya a samu al-iktisad kana bin abubuwa tsaka-tsaki baka tsawwalawa kana bi tsaka-tsaki shine al-iktisad to tabbas ka samu wani kaso daga cikin kaso da ake ba mu annabawan Allah wato kana tare da wata siffa ta annabawan Allah kamar kana tare da wata kyauta ce da Allah ke ba mu annabawa Allah ka ba mu irinta حدثنا حفص بن عمر الأزدي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن المقدام بن شريح عن أبيه المقدام بن شريح يكربوا حديثا دقا ما هي فنسا شيني شريح بن هاني الحارثي ينا تكين واتو صاحبا سيدنا علي بن أبي طالب ينا دقا تكين ما في كسا واتن نسكو كسان شي سيدنا علي أنا تيواشي ونمتن شريح بن هاني الحارثي ya shekara 120 a duniya kafin Allah ya karbi ransa yana daga cikin tabi'ai manyan tabi'ai yana da daraja kwarai ya karbo hadisin wurin Aisha an Aisha ta radiyallahu anha qalat kuntu ala ba'ir wa tarada na kasance akan wani raqumi fihi su'uba raqumi yana da wahala wato raqumin yana da wahala yana wahalar da Aisha fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace alayki birrifqi ki riko da wato ki bi tsanaki ko me zaki bi ma'ana ki sassauta marakumin kar a tsananta fa innahu la yakunu fi shay'in illa zanahu domin bin tsanaki cikin al'amari bai tabbata cikin wani abu face ya kawata shi duk abin da ya zama akwai bin sannu a hankali akwai sauki to Allah yana sa abin yayi kawa yayi ado abin yayi kyau wala yunsu min shay'in illa shanahu ba a cire wato sauki cikin al'amari face kuma wannan al'amarin ya baci yayi muni illa shanahu wato face ya bata shi ya munana shi la yunsu min shay'in ba a fiske shi ba a kwace wato hali na bin tsanaki ba a kwace hali na bin tsanaki a cikin wani abu face ya munana abin idan ya zama an samu hali na bin tsanaki cikin abu to abin zai yi kyau zai yi kawa shine zanahu idan ko an cire hali na bin tsanaki cikin al'amari to abin zai yi muni wannan hadisin yana sahihu muslim kitabul birri babu fadlir rifqi sannan akwai hadisin Anas bin Malik shima yayi kama da wannan hadisin na Aisha Allah subhanahu wa ta'ala ya kara musu yarda yana cewa ma kana al-fushu fi shay'in qattu illa shanahu wa la kana al-haya'u fi shay'in qattu illa zanahu hadisin yana sunan Tirmidhi da kuma al-Muslim da Imam Ahmad حديثي نقر شيء حدثنا عبد العزيز الأويسي قال حدثنا الوليد بن مسلم القرشي عن أبي رافع أبو رافع سونس إسماعيل بن رافع الأنصاري عن أبي سعيد المقبري عن أبيه سعيد المقبري يروي حديثا دغ بابن شيني كيسان بن سعيد الليثي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعم الله يتي إياكم والشح wato ku kiyaye mako na dukiya ku kiyaye mako wannan hadisin mun karanta shi a baya babi na 277 akwai inda al-Imam al-Bukhari ya ware babi musamman akan ash-shuhu shine darasin mu na 54 annabi sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum wash-shuhha ina gargadin ku game da mako shi da ruwa suna kamanni da juna amma ba ɗaya bane inda mun yi magana a wancan darasi Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya fassara shi cikin Al-Wabil al-Sayb littafinsa da ya rubuta akan zikiri shafi na 33 haka nan Ibn Taymiyyah ya magana akai cikin Majmu'u Fatawa mujalla na 14 shafi na 480 ash-shuhu huwa shiddatul hirs allati tujibu al-bukhla wadh-dhulma mako bai kai ga ruwa ba amma shine masomin ruwa mako shine tsananin wato kwadayin dukiya ta yanda mutum bai san ma ya rabu da dukiyar shi ake cewa mako shi yake kai ga ruwa sannan hali na mako ke sa mutum ya zama azzalimi dan kullun tunanin sa ya kara maimakon ya bayar manzon Allah ya ce ku kiyaye mako fa innahu ahlaka man kana qablakum dan ku shi ya halaka wadanda suka gabace ku safaku dima'ahum suka zubar da jinin su wa qata'u arhamahum suka yanke zumuntan su wa zulmu zulmatun yawmal qiyama kuma zalimci duhu ne a ranar kiyama zalimci duhu ne a ranar kiyama don haka ba abinda mutum zai sha'awar sa bane ba abinda mutum zai kwadayin sa bane kar kai dinga kwadayin ka samu dukiya koda ta hanyar haram saboda a ranar kiyama musiba ce gare ka hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 858 Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan abinda muka faɗa daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.